troops of Operation Hagari Ndaji in the northwest zone of the country has also continued to sustain their operational activities through arrested five suspected foreign bandits.
Director in chief Biyar Samar da Bayani a headquarters a ran Nigeria kenan Major General Bernard Onyeko ke bayanin cewar dakarun rundunar Operation Hagari Ndaji dake aikin kakkabe yan bindiga dadi a yankin arewa maso yammacin Nigeria na can na ci gaba da matsakaimi inda suka yi nasarar tafke wasu yan bindigar kasashen waje guda biyar dake hadaka da yan bindigar cikin gida Najeriya suke tafka aika yan bindigar ƙetaren wato Murtala Wada, Saminu Sani, Shamsu Adamu, Salisu Sadau da Usman Ibrahim. Sojojin sun tafke su ne a dajin da ke yankin karamar hukumar Jibiya a jihar Katsina.
In Jibiya local government area of Katsina state.
To ko waɗannan yan bindigar daga wace ƙasa suka fito? Kuma shin takamaime menene manufar su?
I think the most important thing is the effort, the tremendous effort the armed forces of Nigeria and the security agencies have put in place to arrest and contain these bandits.
Kaga abu mai muhimmanci a nan shine irin gaggarumin kokarin da mayakan Najeriya suka yi na cafke waɗannan ƴan ta'adda. Kuma daga ina suka fito, ka san ba su da wani harkan yi a nan Najeriya. A saboda haka kai a matsayinka na ƙwararren ɗan jarida sai ka zurfafa bincike don gano daga inda suke. Na da gaya maka cewar daga ƙasar waje suka fito.
But I have told you that they are foreigners.
A je ne kuma wasu ɓata gari suka shiga wata makarantar secondary a jihar Nasarawa inda suka bindige wani malami har lahira. Kuma wannan duka na zuwa ne a daidai lokacin da su feta jihar ne ƴan sandan Najeriya Usman Alkali Baba ke bada umarni ga jami'ansa na ƙara tsorar matakan tsaro a baki ɗayan makarantun ƙasar da ma asibitoci. Abinda masana tsaro irin su Salihu Uthman Dantata ke ganin ya kamata
ba ma rundunar ƴan sanda kaɗai ba, a ce a yanzu jami'an tsaro an samu haɗin kai da ma'aikatan asibitoci da makarantu saboda ba su kariya na jami'an tsaro. Ya kamata a ce a yanzu haɗin gwiwa na rundunar ƴan sanda, Security and Civil Defense na DSS, a fifita kai tsaro ga makarantu da asibitoci, saboda mi a inda ƴan ta'addan nan suka kasa samun gida jin gwamnati, to makarantu ne da kuma asibitoci inda an kasa akwai sakaci.
Hassan Mainakaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.